أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا هكا بركة مدسادوا أولا مسلا تمي تارا البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء دكراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفا والسعد يوسف عبد عزيز رحمه الله تعالى. Wannan shine majalisin mu na 87 a cikin karatun wannan littafin. Muna 8 ga watan Jumada Awwal ko Jumada Ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya daidai da 22 ga watan 11 a kalandar Bature 2023. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun tsaya komai da shakhsiyya ta 22, shine Mus'ab dan Umair, farkon jakada a wannan addinin na Musulunci, ko farkon jakada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau da iko Allah za mu tashi shakhsiyya ta 23, shine Ja'far dan Abi Talib, yaya ga Ali dan Abi Talib, yarda Allah shi tabbata a gare su. Shine kamar yanda malam ya saba, idan ya kawo sunan sahabi to he ya mai wani taki wanda aka san shi da shi, wanda ya bambanta da sauran ɗan uwan shi sahabbai. Shine nan malam ya kawo yake cewa yatiru ma'al mala'ikati fis sama, sahabin da yake tashi da fuka-fuken shi yake tashi kamar yanda mala'iku suke tashi, ko yake tashi tare da mala'iku a sama. Wannan ita ma ɗaya ce daga cikin wata khususiyya ko wani tagomashi da Ubangiji ya yi wa wa'ansu daga cikin sahabban shi. Abinda aka yi wa wannan bawan Allah Ja'far ɗan Abi Talib ba a yi wa wani ba, ba a samu wani nasiba wanda yake nuna ba, a'a ga irin abinda aka yi wa Ja'far an yi wa wani. Wannan kibantar shi Ubangiji ya yi akan ga abinda aka yi mai sakamakon haƙuri da ya yi, sakamakon gudunmuwa da ya bata akan wannan addini na Musulunci. Kakai tunanin a'a dangantaka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan yana kuzayin shi ko yana dan babban shi ya sanya ya samu wannan gatan, a'a in haka ne dan me ya sanya dan uwansa Aqili bai samu ba, shi ya kasance ɗaya ne daga cikin waɗanda za su shiga wutar jahannama. Shi kuma wannan ga irin abin da Ubangiji ya mai gata, iya gata tare da mala'iku suke tashi a sama, ba komi ba illa gudunmuwa da ya bai wannan addinin, kuma gudunmuwan nan yana bada ta yana neman yardar Ubangiji akan abin da yake aiwatarwa, kuma ga sakamakon da Ubangiji ya bi. Shine nan malam ya fara mana da taki wanda shi kadai ya isa ya kayatar da kai, ya nuna maka lalle wannan mutumin ba mutum bane ba irin kowa ba, irin abin da ya samu mala'iku yake tashi tare da su a cikin sama. Kuma kaka yi tunanin sama wannan sararin sama wadda gare mu, a'a sama waccan wadda take gun Ubangiji. Shine malam ya kawo mana ya fara bayani yake cewa daifuna ala hadhihi safha, baƙon mu akan wannan takardun da zamu karanta zamu bibiya, yake cewa huwa as-sayyidu shuhada ko kuma sayyidu shahida, shine jagoran shahidai, duk wani shahidi a bayan shi yake. Baya da haka al-kabiru sha'an, mutum ne wanda yake da sha'anin shi, babban sha'ani ne, yayi abubuwa na azo a gani. Kaɗan malam zai kawo mana a cikin maganganun da ko abubuwan da ya wakana ko abubuwan da shi Ja'far ɗan Abi Talib ya aiwatar tun daga Musulunci yana ɗan jinjirin shi,
lokacin da ya fara bada al-islamu gariban lokacin da musulunci ya fara a cikin a matsayin shi na bako a wuraren mutane kaga irin gudunmuwar da Ja'far ya bada a garin Makka irin gudunmuwar da ya bada a hijiransa ta farko da hijiransa ta biyu irin gudunmuwar da ya bada lokacin da ya taso daga garin Habasha yayin hijira zuwa garin Makka zuwa garin Madina irin gudunmuwar da ya bada a yakin Mu'ta mallan duka zai kawo maka wannan ɗan bayanai kananan bayanai ya nuna maka a ga abinda bawon Allah nan yayi shi sanya ya samu wannan gatan agun Ubangiji gashi nan yana tashi da fuka-fuke kamar yadda mala'iku suke tashi a sararin samaniya yake cewa baya da haka alamul mujahidin wannan bawon Allah da kake ganin shi Ja'far da Abi Talib tuta ce da duk wani mai jihadi duk wani wanda ya huta dan dauki kalmar la ilaha illallah a matsayin shi na mujahidi to fa ga tutar shi shine wannan bawon Allah Ja'far da Abi Talib ana mai alkunya da Abu Abdullahi baban Abdullahi ibnu ammi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan babban manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi waye wannan shine Ja'far bin Abi Talib Ja'far dan Abu Talib akhu Ali bin Abi Talib dan uwa ga sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalifa na hudu wanda yake da rayuwar shi ya sauka daukar da ita akan wannan addini na musulunci wanda ya fanshar da kanshi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi yunkurin yin hijira shine sarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ali bin Abi Talib yake cewa huwa asannu min Ali bi 10 sinin wannan bawa Allah yarda Allah shi tabbata a gare shi shekaru ɗaya na bin ɗaya har zuwa 10 take tsankanin shi da Ali bin Abi Talib mallan zai fara maka bayani akan shi yake cewa hajara al-hijratayn wannan bawa Allah Ja'far bin Abi Talib yayi hijira guda biyu can baya in ban manta ba sati biyu da suka huce mun yi bayani akan hijira wadda aka yi a cikin musulunci an yi hijira guda biyu zuwa garin Habasha aka sake koma wata daga garin Makka zuwa garin Madina mun yi bayani akan hijira ta farko an yi ta a shekara ta biyar da da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi Ummu Salama take ba mu labari abin da yayi wakana take bayyana mana waɗanda suka yi hadisi ne wanda Imam Al-Baihaqi ya hutar da shi a cikin sunan din shi As-Sunan al-Kubra take bayyana mana waɗanda suka yi hijira su ne mutane guda 12 daga cikin maza mutane guda 4 daga cikin mata suka tashi suka yi tattaki daga garin Makka zuwa garin Ina zuwa garin Habasha saboda umurnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar yake cewa ku tafi zuwa garin Habasha da kai wani sarki wanda yake adali wanda baya yarda a zalunci wani wanda yake gunci suka tashi a cikin waɗanda suka yi hijira da kai Uthman bin Affan da kai biyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ruqayya bintul Rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ɗan watanni suka ji labarin ai ƙura ta lafa a cikin garin Makka iya azabar da ake yi wa waɗanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta rage dalilin wa'ansu manya-manya daga cikin waɗanda suke azabtar da su sun musulunta a lokacin da suka sake dawowa garin Makka bayan ɗan watanni suka ce kai wannan al'amarin gudun ne ya kama a sake dai komawa zuwa garin Habasha a yi hijira daga garin Makka zuwa garin Habasha lokacin nan wa'ansu a shekara ta 6 da hijira da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tashi suka yi tattaki suka koma garin Habasha su 82 a wata riwaya mutum 83 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tare da shi wanda suke haduwa da azaba iya azaba a garin Makka kuma da mata guda 18 suka kama hanya suka tafi zuwa garin Habasha don su yi hijira su tsira da mutuncin su tsira da addininsu kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana ya kasance shine jagora a cikin wannan hijira shine Ja'far bin Abi Talib saboda ba a taba ta samu wata tawaga ba mutum daya mutum biyu ba sai an samu wanda zai jagoranci wannan tayyan ba wannan shine tsari na addinin musulunci a lokacin nan mallan Shehu ya wannan mallan yake bayyana mana yayi hijira da hijira guda biyu daga garin Makka zuwa garin Habasha وهاجر من الحبشة إلى المدينة كما Ja'far bin Abi Talib yayin hijira daga garin Madina daga garin Makka zuwa garin daga garin Habasha zuwa garin Madina Madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fawafal muslimuna wa huma ala khaybar isri akhriha sai lokacin da ya shigo garin Madina ya tarar da mafi yawan sahabban manzon Allah har shi ma karan kanshi manzon Allah sun tafi garin Khaibar duddan su bude garin Khaibar. Mun yi bayani akan abin da ya wakana na yakin Khaibar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitattaki Yahudawa ya hutar da su daga garin su. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina ga Ja'far nan ya zo kuma ga nasara da aka samu. Hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari ya hutar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban sani ba da me zai yi farin ciki da nasarar da Ubangiji ya bamu akan bude garin Khaibar ko kuma a'a da zanwar dan babana dan uwana na jini Ja'far yadda Allah shi tabbata a gare shi. Yayi farin ciki matukar farin ciki lokacin da yaga Ja'far ya dawo daga garin Habasha ya dawo garin Madina. Yake cewa fa qama bil madinati ashhur Ja'far da Abi Talib sai ya zamuna dan wa'ansu lokaci tsawon wa'in watanni a cikin garin Madina tare da manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Sannan summa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jinshi ghazwati Mu'ta bi nahiyati al-Karak. Sannan manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya sanya shi amarahu ya sanya shi ya jagoranci runduna wanda zata tafi ta yi yakin Mu'ta bangaren garin Karak. Ƙasa ce ta Rumawa, shi kuma yakin Mu'ta yaki ne wanda aka yi shi a shekara ta 8 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan yaƙuƙuka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga a lokacin da yake raye tare da sahabban shi sallallahu alaihi wasallam. Duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai huto ba, ya sanya wa'ansu su jagoranci wannan runduna su kasance su ne mamayen shi a saman wannan runduna. Abin da ya wakana kamar yadda malaman tarihi suke bayyanawa suka ce wannan yakin Mu'ta shine farkon yaki wanda musulmai suka fara yi tare da kristoci a rayuwar tayyib musulunci. Daga lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan yakin na Mu'ta, ka lissafa shine yaki na farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara daga takobi tare da shi da mutane wanda suke kristoci. Kenan an yi shi a ƙasa wadda take ƙasar Roma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya jagorori akan wannan yakin mutane har guda uku. Na farko ya sanya Zaid bin Haritha ya kasance shi jagoranci wannan yakin. Sannan idan Allah ya yi mai cikawa, Ja'far dan Abi Talib ya amshi tuta ya jagoranci wannan yakin. Sannan idan Allah ya yi mai cikawa, Abdullahi dan Rawaha ya amshi jagorancin wannan yakin. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara musu wannan tahiyar yakin. A lokacin nan aka shirya musu runduna wadda adadin ta su 3000. A lokacin nan a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huddo runduna wadda ta hada mutane ɗaya-ɗaya har mutane 3000, wannan runduna ba karamar runduna bace ba. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su ya sanya musu wannan jagororin guda uku. Wannan jagororin guda uku idan babu ɗaya ɗaya ya rike, idan babu ɗaya ɗaya ya rike. Haka suka huta, suka yi wannan suka huta zuwa ga wannan wuri wanda ake kiran shi da Mu'ta. Shi kuma sababin da ya sanya aka yi wannan yakin, da kwai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi wanda ake kiran shi da Al-Haris bin Umair Al-Azadi. Manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya aika shi da wani saƙo da wasiƙa zuwa ɗaya daga cikin masu iko a garin Basra, ko kuma mu ce Maliku Basra. Da kwai wannan Basra da kwai jagoranta ko shugabanta wanda yake kula da ita, wanda a lokacin nan tana ƙarƙashin daula ta Rubawa. Manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya aika shi da wannan wasiƙar. Lokacin da ya sauka garin Mu'ta, da kwai wani wanda ake ce mai Shurahbil bin Amr al-Ghassani, da ya gan shi ya tambaye shi ya ake ciki kai daga ina, yake cewa ai shi ɗan saƙon manzo Allah ne mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Ya nuna mai saƙon, eh ga shi ɗan saƙo. Shi kuma a tsarin hatta da a kawurce ba a kashe ɗan saƙo. Da ya ji an ce aha ɗan saƙon manzo Allah ne daga Muhammad yake zuwa ga Maliku Basra, kurum sai ya sanya takobi ya buge shi ya kashe shi. Shi kuma idan kai irin wannan to ka tsankwalo yaƙi tsakaninka da kai da wanda ka kashe mai ɗan aiki. Wannan shi ne sababin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya shirya wannan runduna zuwa garin Mu'ta. manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya sanya waɗannan jagorori guda uku su kasance su ne jagorori wanda za su jagoranci runduna wanda adadin ta 3000 sai su yaki waɗannan mutane. Kasancewar shi wannan Shurahbil lokacin da yake da yayi wannan kisan zuwa yake yi ko ina yake aikawa na kashe dan sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine dalilin da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya wannan runduna. Lokacin da waɗannan rundunan suka iso wannan wuri wanda ake kiran shi da Mu'ta, a lokacin nan suka tarar da runduna iya runduna a gaban su, Rumawa sun hada 100,000, sauran Larabawa da suka ji labarin manzo Allah ya hada runduna wanda za ta zo ta yi yaki, Rumawa su ma suka hada 100,000. Dubu nawa? 200,000. Akan nawa? Akan 3,000. To shi kuma ai can muna da labarin abinda Ubangiji yake bayyana mana umarnin da aka yi game da musulmai. Idan kuka huto fagen yaki, in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200, wa in yakum minkum 100 yaglibu 1000 min allazina kafaru bi annahum qaumun la yafqahuna. Ya kuta waga ta musulmai, ya kuta waga ta mummunai, idan kuka huto fagen yaki, idan dai a cikin ku da kai mutum guda 20, to wannan mutane guda 20 za su yi galaba akan mutane guda 100. Mutane guda 100 nan idan aka same su a cikin tawaga ta musulmai, to tabbas za su yi galaba akan mutane nawa? Mutane 1000. A lokacin nan bayan an samu an fara futuhat, musulmai sun fara sanin inda suka sa gaba akan da'awa, akan jihadi, Ubangiji sai ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa. A harkon al'amari mutane ne wanda sun ba da gaskiya da Allah kurum ba abinda suke nema ido like illa shahada. Sai Ubangiji ya ce a yanzu an sauƙaƙe muku, an rage muku wancan hukuncin da aka yi muku zuwa wani hukunci wanda shine in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu 200. Idan dai aka samu guda 100 a cikin ku cikin runduna ta musulmai, to za su yi galaba akan runduna wadda take ta kamure guda 200. Amma dai wannan darin ya kasance masu imani ne ko masu hakuri? Kaga can da aka ce 20 za su yi galaba akan 200, kaga ba a yi bayyana hakuri ba, don Ubangiji ya sani karfin imanin su ya kai ya ba su nasara. Amma dai a nan da yake an fara samun rauni a cikin imani, sai aka ce a'a, ya kasance in aka samu 100 wanda suke masu hakuri, masu jajircewa, to za su yi galaba akan 200. Idan aka samu 1000, to wannan 1000 za su yi galaba akan 2000. Amma dai sharadin ya kasance wannan 1000 suna da imani, kuma suna da hakuri, suna masu jajircewa akan abin da suke aiwatarwa na daga wannan jihadin. Shine nan lokacin da suka zo suka ga wannan rundunar, Zaid bin Harisa da Ja'far da Abdullah da Abi Talib da wa'ansu daga cikin musulmai suke cewa yaya zan mutun karu wannan runduna? Ai wannan runduna ce wadda da wahala muke iya sha a cikin wannan runduna. Abdullah bin Rawaha yake ce musu, kun san me ya hutar da ku daga garin Madina kuka zo wannan wurin? Yake ce musu, babu wani abu wanda ya hutar da ku daga garin Madina wa illa mutuwa fa. Ita kuka huto nema, kuma gatanan gabanku. Me yanzu a zo a ringa hira? A koma gida. Kusan salon da za ku ɗauka na kumuwa jahanci abukan adawa. A lokacin nan Abdullahi bin Rawaha ya yi ta zaburar da su. Shi kuma dama me ake so a runduna idan aka samu ɗaya a jirtacce wanda zai iya sokawa rundunan nan allurori ya yi ta musu, ya yi ta zaburar da su, to za ka gani an samu abin da ake so. Abdullahi bin Rawaha ya ce musu, wa ga abin da muke so ba, don haka babu ja da baya. Allah sa su 1000 kaza ne, zauwa za mu yi muwa shi su ko mu yaƙi a tare da su, mu yaƙe su ko mu samu nasara a kansu. Shi ne a lokacin da aka kai aka kawo aka tabbatar runduna ta musulmai ta tabbatar a'a, a furantan wannan 200,000 za su yi a matsayinsu na 2000, aka zo aka yi shiri. A lokacin nan da kai Khalid dan Walid, Khalid bin Walid dukan shi bai kai wata uku ba da musulunta ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma ya shiga cikin runduna, yana cikin lissafin 3000 nan wanda aka wuta tare da su. Aka zo aka fara aka shirya runduna, aka zo aka fara fafatawa. Zaid bin Haritha, Allah mai cikawa, sai ga Ja'far dan Abi Talib ya amshi tuta, suka yanke hannun Ja'far na dama ya rike tutar nan da hannun shi da hagu suka ƙara yanke hannun shi na hagu min nan ya rike tuta da gundugundun shi haka suka kashe shi Abdullahi dan Rawaha ya amshi tutar nan ana ta kubzawa ana ta gubzawa aka kashe Abdullahi dan Rawaha yanzu sai wa a lokacin nan sai Ja'far Abi Thabit bin Arqam Thabit bin Arqam wannan shine sahabin da yana kusa da Abdullahi dan Rawaha lokacin da tuta ta kubce daga hannun Abdullahi bin Rawaha bayan yayi shahada Thabit bin Arqam bin Sa'laba al-Ansari ya amshi wannan tutar da hannun shi a lokacin da aka zo aka ce to waye za ayyana ya kasance jagoran wannan yakin saboda tahiyya ba ta yiwuwa sai da jagora a lokacin nan Thabit sahabbai suka ce to kai da tutar take hannunka mun ayyana ka kasance jagoran mu yace a ba ni ba saboda da kai waɗanda suke mafi cancanta a cikin mu ka gani adalci na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ita ce karantarwa ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da kake saran da kai wanda yake ka cancanta akan al'amari to kai kokari ka baiwa wanda yake cancanta akan wannan al'amarin Thabit yace musu a a tatir ni ba da rike wannan tutar ba a leka da kai wanda yake cancanta a cikin mu wanda yake cancanta a bashi komandamin wannan yakin a lokacin nan suka wanga sun san tarihin Khalid dan Walid duk da kasancewa bako ne a cikin wannan musulunci duk da babu bako a cikin musulunci yawa ne musulunta da kai da shi ɗaya ne kurin bambancin ku kai kana matsayin mummuni shi kuma yana matsayin mi yana matsayin musulmi kamar yadda ubangiji yake bayyana wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum daga lokacin da kazo kace a kashi lanta babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammad ma'aikin Allah ne to kana matsayin musulmi a lokacin da imani bai dira a cikin zuciyarka ba sai an sha ka fara ibada ka fara hararo ubangiji a cikin zuciyarka ka an karanta maka ayoyi na alqur'ani an maka nasiha imani ya rada zuciyarka a lokacin da zaka kasance imummuni kamar kowa a lokacin nan suka ce babu wanda yake cancanta a baiwa wannan tutar in ba Khalid dan Walid ba a lokacin nan Khalid dan Walid ya amshi tuta ga irin asara da aka samu a cikin wannan runduna to yanzu me ya kamata a yi kamata ya yi rifili kamata ya ajada baya to yaya za a yi ajada baya su kuma ga sunan 200 an musu banna su ma sun yi banna duk da kasancewar wata riwaya ake cewa duka mutum 17 ne aka gashi amma dai da yake jajirta tune wannan waɗanda suka huto sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun musu sun lakkana musu darasi to shi kuma wanda bai san salon yaƙi ba yaya za a yi aikin sahabi ya za a yi ashada baya ba tare da abukan adawa ba sun fahimci abin da ake ciki ba kai tsaye Khalid sai ya canza lobi in yaƙi sai medo ɗan baya suka koma gaba wanda suke hannun dama suka koma hannun hagu wanda suke hannun hagu suka koma hannun dama aka sake yin sabon sahu to idan aka sake sabon sahu kinan menene shirin ko ta kwana ne za a yi sai suka ja da baya a lokacin da Khalid ya ce ai baya aka yi baya sai suka yi tunanin an yakwa wannan sabon shirin da suka yi an yakwa ba madadi bane ba suka samu ba ba ƙari bane ba aka yi musu ba ƙarin sojawa bane ba suka samu ba a cikin yakin nan ba an su bane ba suka zo aka kawo musu madadi ba sai kowa ya kiskira tsoro ni gaba sun samu ƙari su fatattake mu wanda dai a tsaya a ringa kallon kura kallon wannan kallon buri da kura aka koma kowa ya tsaya a lokacin nan Khalid ya ja da baya suka yi insihabi har zuwa garin Madina wannan kuma ba shi yake nuna ba an yi nasara a kansu ba saboda sun lakkanawa musulmai sun yi lakkanawa rumawa darasi iya darasi duk da karancin adadinsu amma ne sun gana musu iya darasi duk da sarai ma malaman tarihi suna tabbatarwa akan mutum 12 ne kadai aka gashe daga cikin runduna ta musulmai a cikin 300 nan shi sanya lokacin da suka sake dawowa shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai mutu ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a sake shirye runduna wanda zanta ta sake fatattakar rumawa yaki na biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi tare da kristoci lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya Usama bin Zaid dan komandan jawai ko dan komandan yakin Mu'tah wanda aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a sanya shi ya kasance shine jagora na wannan runduna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya shi aka tai aka shirya runduna tana wajen garin Madina a lokacin nan Allah yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutuwa wannan shine dai kadan dai abin da ya wakala a yakin Mu'tah yaki na farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da kristoci farkon yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da Rumawa ko kuma kace daula ta Rumawa a shekara ta 8 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake yi wa shi dan babban shi Ja'far ake kiran shi Ja'far at-Tayyar Ja'far mai tashi sama shine malai yake mana take yake cewa wanda yake tashi tare da mala'iku a samaniya tare da mala'iku shine nan malai yake bayyana mana yake cewa shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya jagoranci runduna wanda za ta tafi yakin Mu'tah a nan bangaren garin Kirk nan daula cikin daula ta Rumawa yake cewa fastashan a wannan yakin wanda aka yi na Mu'tah a lokacin nan Allah ya yi wa Ja'far da Abi Talib rasuwa yayi mutuwar shahada yake cewa qad surra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaseeran bi qudumihi manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi horin ciki iya horin ciki lokacin da Ja'far yayi hijira daga garin Habasha zuwa garin Madina lokacin da ya gabato gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hazina wallahi li wafatihi wallahi tallahi manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi bakin ciki iya bakin ciki da mutuwa ta shahada da wannan daukuwa na shi Ja'far ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi yaki ne wanda ya razana ya bakantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na harku jagoran wannan yakin wane ne Zaid bin Sabit kuma dan gaban goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ake kiran shi da hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam masoyi na manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi kamun a sabko da ayar da take haramtawa wani ya kirayi wani da dan gaba nashi da ya kiraye shi dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma a garin Makka ana kiran da ko kamun lokacin nan kamun a sabkar da aya ana kiran da Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin soyayya dalilin yanda tsagankanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Zaid yake ake kiran shi da Zaid dan Muhammad amma dai ubangiji da ya tashi danya rusa wannan al'amari sai yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin muhammad bai kasance ba ma'ahin ɗaya daga cikin ku ko sahabban shi sai dai muhammad rasulullahi wa khatamun nabiyyin manzo ne na Allah kuma cikamakon annabawa ne wannan shine yake ruguza wannan mas'ala ta wane ya dauki dan wane yace ai ya maida shi dan shi a ringi kiran shi da sunan shi sai dai iya kyautatawa kana iya daukan dan wani ka kyautata mai ya zauna a gidanka ka ciye su da shi ka mai komi amma dai babu hira a ce a kirayi wani da sunanka saboda ba danka bane ba idan komai da uban sai a kiraye shi da sunan ma'ahiyar shi wannan shine al'amari na addinin musulunci baya dacewa wani ya kirayi wani alhalin ba dan shi bane ba a kiraye shi da sunan shi dalilin wannan ayar da ta sabko akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubangiji dan ya nuna Zaid ba dan Muhammad bane ba aka sabkar falamma qada Zaid min hawa taran zawwajnaka likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadu bihunna watara a lokacin nan an sani manzo Allah shi ya neman Zaid saboda dangantakar da take tare tsakanin Muhammad da Zaid sallallahu alaihi wasallam hai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman me yadda Zaid bai isa ba ya nemi aurenta ba al-Makhzumiyya Zainab bintu Jahash a kabila Banu Makhzum manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya nemi aurenta ga Zaid shi kuma Zaid wane ne intaccen bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya za a yi a hada kabila wanda take tsarin kabilar Qurayshawa a ce wani bawa intaccen bawa ya zo ya aure ta amma dai saboda musulunci saboda umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da umarnin da aka yi abin umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi Zainab ta amince da auren Zaid amma dai duk da haka zamantakewa ba ta yi daɗi ba, saboda kowa ya san tsaron shi. Shi sanya a kullun addini yake bayyana mana ka nemi wadda take kufu ɗinka, menene kufu wadda take tsaranka, ka san abin da kake samu a rayuwarka, ka san dakal ɗinka, ka san bidije ɗinka, ka san iya adadin abin da kake samu na daga salar ɗinka, sai ka ce a'a ai yawwa na zaka dai ka aura. Ita kuma ta tashi a cikin yalwa, ta tashi a cikin jin daɗi, ka ce a'a wannan ita ce matarka, to wallahi tallahi zaka turo kanka abin da zai tada maka hankali.
Iqtarabat salatul isha.
Ita ga irin trend da bi inta kai ma ga irin naka, ga abin da ka saba kai kuma kai baka iya mata. To irin wannan zamantakewa ba ta yi dadi ba. Zaidu kullun yana kawo koken matar shi, ana ce me ya hakuri ya hakuri. A san ko idan ana wannan me ake cewa tura ba ta kai bango ba, caji bai kai caji ba. Idan caji ya kai caji, to waka ne mu shawara ba saki zakai. To irin haka ya haru da Zaidu ya sallame ta ya sake ta. A lokacin nan Ubangiji ya aurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab bintu Jahash a saman bakwai. Ubangiji ya dauye wurin sadakinta, Ubangiji ya shine alwalinta, shine kominta, shine shindinta, shine falamma qada Zaid minha wa tara zawjnaka. Lokacin da Zaid ya gama bukatunta, bukatun shi da wannan matar tashi ita ce ummul mu'minin Zaid, wannan Zainab bintu Jahash, sai muka auras maka da ita. Likai la yakuna ala almu'minina hafashun fi azwaji adiyahim, saboda kadda wani ya ringa jin a'a ai wannan ai yaro na ne, dan gida na ne, bara na ne, har ya kai ana kiran shi da sunana, ana cewa dana ne wannan. Amma dai fa alhalin ba dana bane ba, idan ya saki matar shi wannan wanda yake mai gidan shi yana iya aura. Kinan babu wani rauni a ce a'a kaga wani yaron ka ne yana cin abinci a gidan a kalkashin ka, matukar ba danka bane ba. A ce ma kai tun da ya tashi a tsimban goyo a gidanka yake, ya tashi ka aurar sa shi, kai ma ka neman mai auren. Lokacin da ya zama ya gagar da shi da iyalan shi ya saki, to kana iya zuwa ka aura, babu wani lahi a gare ka, ba wata kumya a cikin wannan gari. Yadda Bahaushe yana cewa a bar halaka don kumya, wannan ba wata kumya a cikin wannan al'amarin. Ya haru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to min babi aula ya haru da kai, in dai ka gani kana so, babu wata wani harashi a cikin wannan al'amarin. Shine abinda Ubangiji ya bayyana mana a cikin ayar. Shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna bayani akan iya bakin ciki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yana ɗaya daga cikin manyan masoyan shi Zaid dan Sabit. A lokacin nan kamar yanda hadisin Abdullah dan Umar, lokacin da Ummu Abdullah Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya bada kyauta, aka samu ganima, aka samu alfai, Umar ya hutar da dukiya ta musulmai, ya bada sai dauki dukiya mai gwadi sai dauka ya bawo Usama. Su kuma gani suke Usama duka yaro ne wanda mu mun yi shi, sai Abdullahi dan Umar dukan su sun yi shi shekaru. Kuma idan aka leka irin gudunmuwar da sai Abdullahi dan Umar suka bada, shi su Usama ba su bada ba a cikin wannan addini da musulunci. A lokacin nan ka san inya aka yi an samu an san zige, in zige suka zo suka ziga Abdullahi dan Umar, babanka shine khalifa, kana dan khalifa, kuma ka leka ka gani sabikanka abubuwan da ka aiwatar a cikin wannan addinin na musulunci. Amma dai kalli ikkyautar da babanka ya dauka ya baka, kuma dukiya ba tashi ba, dukiya ta addini, ta dukiya ta musulmai, kuma kalli irin kyautar da ya dauka ya baiwa Usama, ka koma manan ka jajanta ma ba'ahinka. Sai zo yi wa ma'ahin shi magana, yaya ka dauki irin wannan dukiya mai tsada, dukiya mai yawa ka ba wa Usama? Mu kuma mu ga munan mun yi bukata, mun yi Usama bukata, mun yi shi girma, mun yi shi kaza, mun yi shi kaza. Yake cewa Abdullahi dan Umar, shin baka so ba unhurantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi ba? Wannan yaron da na dauki wannan dukiyar na bashi, wallahi tallahi baban shi yayi babanka a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Waye baban shi? Shine Umar. To Zaid yayi Umar a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa kuma dan shi yayi dan Umar a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan me sanya bana fifita ba yaron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi soyuwa a gare shi akan yaron da yake wuri na wanda baban shi yayi soyuwa gani a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shi yake nuna mana Zaid ba gama gari bane ba a gumban za Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan faɗa ta Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana nunawa ma'ahin Usama yahi ma'ahinka ya kai Abdullah kuma haka ɗan shi yahi ɗan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi a gumban za Allah sallallahu alaihi wasallam dan me yasan ya bana fifita shi wurin kyauta ba yake cewa wannan shi yake nuna mana Zaid yana ɗaya daga cikin ɗan gaban goshi musoya gumman za Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hasali ma aka kashe ɗan uwan shi na jini wanda ba wanda yake kamantacceniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Ja'far da Abdullahi da Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi shine nan malai yake bayyana mana wallahi tallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bakin ciki iya bakin ciki da wannan yakin dan mota duk da idan ka dauka zaka gani duka mutum 12 ne aka kashe suka yi shahada a wannan yakin amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi iya bakin ciki ga abin da ya wakana an kashe jagororin wannan yakin mutane guda uku wanda mafi soyuwa ne a gare shi mun san mu koma mu ga tarihi da Abdullahi dan Rawaha yarda Allah shi tabbata a gare shi idan ana bayani akan jarumta ana bayani akan mazakuntaka kazo kansu Abdullahi dan Rawaha kai ka ce akan su ubangiji ya sabkar minal mu'minina rijalun sharqu ma'ahadullah alayhi Allah da tarda ku malai ci gaba da cewa fadailu fadalan wannan bawan Allah dan babba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullahi Ja'far dan Abi Talib anil barra radiyallahu anhu qala إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وانا حديث ان براء العزم يبدأ الله اشتبتا أدريشي daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle manzo Allah bai tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi yace wa yake fadawa yake hudi wa Ja'far yarda Allah shi tabbata a gare shi ashbahta khalqi wa khulqi Ja'far kai ne wanda Allah ya datar da kai kake kamanceceniya da ni bangaren halitta kuma kake kamanceceniya da ni bangaren halayya kaleka ka gani wani gata ya kai wannan kai ka dauka ma a zamantakiwon mutayu da gobe a ce wada yana kamanceceniya da baban shi bangaren halitta da bangaren halayya kaga irin dadi da yake ji kaga irin yadda mutane suke wassafa shi zaka gani idan ana so a bada labarin shi za a ce ai a cikin biyan shi wane shine mafi kamantacce niya da shi bangaren halitta bangaren halayya ko a ce wane ne mafi kamantacce niya da shi bangaren halayya zaka gani wannan yaron ya rabauta lasiyama idan ya kasance ma'ahin shi mutumin kirki ne to ina da aka danganta ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da bakin shi yake cewa ya kai Ja'far hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabu sulh yake cewa ya kai Ja'far kai ne wanda kake kamanceceniya da ni bangaren halitta da bangaren halayya idan kaga Ja'far kai ka ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan dace ne ba kowa Allah yake bai ba nabi hu mala yake cewa wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala ما احتز النعال ولا ركب ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه او ترى روايه تا امام الترمذي yake cewa wala rakibal kawr aw yakur wala rakibal kubr افضل من جعفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من جعفر رضي الله عنه وسال الله صلى الله عليه وسلم yake cewa ba wani wanda ya tattaki da takalmi wanda ne tahiyya iya tahiyya wa alim hadisi suke cewa idan ka dauka al-ihtiza da al-inti'al duka nafsu shay a wata riwaya yake cewa mahtaza mahtazan ni'al walan ta'ab babu wani wanda ya sanya takalmi yayi tattaki da wannan takalmin cine iya tahiyya tsari wurin tahiyya ataka daya daya ataka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tattaki ka san ko taki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama taki ne wanda yake na nutsuwa kamar yadda yake umurtan lokacin da muka huskanci ubangijin mu zamu tafi masallatai yake cewa alaikum bisakinati wal waqar na hore ku da nutsuwa dadi akan nutsuwa lokacin da kuke tattaki zuwa ga masallaci zuwa gun ubangijin ku mai tsira da amincin Allah a zuwa gun ubangijin ku subhanahu wa ta'ala yake cewa to babu wani wanda yake taki iya taki taki mai kyau yake cewa idan ka dauki hadisin mahtaza al-mi'adu walan ta'ad babu wani wanda ya sanya abin taki shine takalmi yayi taki taki mai kyau tare da nutsuwa tare da dadi tare da nutsuwa tare da dadi akan wannan nutsuwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Ja'far bin Abi Talib wanda daga cikin malaman hadisi ke cewa a'a kinaya ce akan babu wani wanda yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Ja'far bin Abi Talib yadda Allah ya tabbata a gare shi ala ai yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani wanda yayi taki iya taki tare da nutsuwa da dadi akan wannan nutsuwa kamar Ja'far bin Abi Talib bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala rakibal maqaya babu wani wanda ya hawo abu ya hawo wani abin hawa ita ce dabba kina a lokacin da mun sani abin hawan su shine ko a hawo jaki ko a hawo raƙumi ko kuma a hawo doki yake cewa ko babu wani wanda ya hawo wani abin hawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Ja'far bin Abi Talib da kai wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya hawan abin hawa babu wani shajirtacce babu wani mujahidi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani mai karfi wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana so kuma ka tabbatar ka zo gazgazu al-Khandaq lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo kan wa'ansu wani dutse suka buga suka kaza fasashi aka kirawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani dutse nan ya gagare mu mun buga mun rasa yanda zabi mishi aka zo aka kirawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bashi abin bugawa aka bashi manzo Allah ya tsara bugo na harko dutsen sai da ya hutar da wuta sai da ya hutar da balli da wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir ya ƙara bugawa ya hutar da balli da wuta ya ƙara musu albishir ya fara bugawa ya hutar da balli da wuta ya tare wannan dutsen ya ƙara musu albishir har guda uku a wannan lokaci wannan shike nuna mana ƙarfi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa babu wani jajirtacce wani namiji wanda ya iya hawan abin hawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Ja'far bin Abi Talib yake cewa a riwaya Imam Tirmidhi yake cewa wala rakibal kura babu wani namiji wanda ya iya hawan abin hawa ya iya hawan sirti na abin hawa kenan kan dabba sirti na dabba yake cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Ja'far bin Abi Talib wanda yana nuna mana fadala ta Ja'far bin Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi sai malai ya kawo yake cewa ya'ani fil judi wal karam yana nihin bangaren kyauta bangaren karamci da daukaka babu wani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Ja'far da Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi shine wanda ake tabbai shi da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye babba yake cewa babba kake nema yake cewa ai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma he dai ina yake shi kwanaki an ji babba kake nema ai manzo Allah ne babu wani hira a ce a ni ma nake nahi manzo Allah yace a ai babba a cikin mu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda suka san waye tarabarsu shine ake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake tambayar sahabban shi suwaye wanda imanin su yake bamu yayi suwaye wanda imanin su yake bani mamaki yake cewa daga cikin mutane da kai wanda imanin su yake bani mamaki shin kun san suwaye sahabbai suka ce a ai suka zani aka dawo ne suke cewa ai mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace yo yaya za ai kuna tare da ni a ce ko ku kai imani da ni ba ai ba wani abun mamaki a cikin al'amarin imani ce su da waɗanda za su zo baya na wanda za su yi imani tare da ni amma dai ba su gani ba kina wannan yana nuna mana bangaren karanci bangaren daukaka babu wani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa Ja'far bin Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi sai malam ya koma wata gaba wadda take mai muhimmanci a cikin tarihin Ja'far yarda Allah shi tabbata a gare shi malam yake cewa liqa'uhu ma'a an-najashi ala ardil habasha a haduwar shi Ja'far bin Abi Talib tare da Najashi a ƙasar Habasha ya abin yaya kaya malam ya kawo mana hadisi na Ummu Salma yarda Allah shi tabbata a gare shi ko akar na Ummu Salma take cewa malaika kuma yake cewa wa ummi salma radiyallahu anha qalat lamma daqat alaina makka wa uzi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa futunu wa ra'u ma yusibuhum min albala'i wa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama la yastati'u dafa'a dhalika anhum wa kana huwa fi mana'atin min qawmihi wa 'ammihi la yasilu ilayhi shay'un mimma yakra mimma yanalu ashabu فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فألحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا وانا حديثا لقى أم سلمة يرضى الله شكبتها أغريش أم المؤمنين تكتي ولما ضاقت علينا مكة لوكتن مكة تمنى أمتي مون مكي imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun shafi yanda harkon wahayi irin abubuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da su ne daga jarrabawa da abinda sahabban shi suka haɗu da shi ne daga jarrabawa da daga ibtilali da daga musibu da daga azabtarwa daga manyan mutanen Qurayshawa dake cewa lokacin da garin Makka ya mana kumci iya kumci muka rasa inda za mu sa kawo take cewa wa uzi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka azabtar da sahabban manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi iya azabtarwa duk wanda ya karanta sirar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san irin azabar da sahabbai shi suka haɗu da shi a wannan lokacin yake cewa wa futu kuma aka futuntune su akan imanin su kurum ba dan komai ba dan sun ce Allah shine shi kadai azabtar da kai azabtar da kai akan kurumka yi talaffuzi da kalma ta kafurci da kafurta kalma ta kafurci to kai waka shafa mun yi bayani nan sati da ya gabata ko satuntuka da suka gabata akan Mus'ab bin Umair irin gatan da gare shi amma dai hasalin imani ko talaffuzi da yi da kalma ta musulunci aka umurce shi yi talaffuzi da kalma ta kafurci aka hambashe shi aka hana shi komai na daga rayuwa aka sanya shi kaso har zuwa lokacin da ya silale ya huta hijira ta harko da aka yi zuwa garin Habasha take cewa lokacin da aka fitine mu akan imanin mu aka azabtar da mu wa ra'u ma yusibuhum min albala kuma manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yaga irin abinda yake samun sahabban shi wanda suka yi imani da shi a wannan lokacin na daga jarrabawa wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yastati'u daf'i dhalika anhum ko manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi baya iya kare musu wannan musibu ko wannan jarrabawa ko wannan fitina wanda take samu su shi ma ta kan sheki baya da maganar da zai iya yi diddan waɗannan mutane a tsagaita musu azabar da ake yi musu wa kana huwa fi mana'atin min qawmihi wa 'ammihi manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana alƙashin wata daukaka wani ƙarhi na daga mutanen shi kuma da babban shi shine Abi Talib albarkacin manzo albarkacin mutanen shi kabilar shi sune kabilar Banu Hashim kuma albarkacin wa'annan wannan babban shi wanda Allah ya sanya shi ya kasance kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bisu iya kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har su cutar da shi shi sanya idan ka leƙa sirar ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun cutar da wanda suka yi imani amma dai bisu cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba har zuwa lokacin da aka kada wata shekara wanda ake ce mata Amul Huzur shekarar bakin ciki shekarar da matar shi Khadija gadan bayan shi Allah yi mata cikawa ita kuma ta ba da gudunmuwa iya gudunmuwa a cikin wannan addini na musulunci zaka samu al'amarin Ubangiji kullun yana yi ne da hikima Allah ba banza ba ya sanya wannan matar ta kasance kashin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har bayan mutuwarta haka yi hijira zuwa garin Makka duk lokacin da zai ga abokan Khadija sai ya tashi ya gaida su irin gudunmuwa da Khadija ta bashi yake cewa Khadija wasatni bi maliha Khadija ba wai da zamantakewar da muka yi ba a matsayin ta na matata ba kadai ba ba iya kwantar mun da hankali ba ta yi ba kadai ba dukiyarta ta dauka ta sanya kan wannan addinin na musulunci me ya Khadija ba ta yi wa manzon Allah ba haka Ubangiji idan ya nema ya lakafawa bawa a cikin rayuwar shi sai ya sanya wata mata wadda za ta kasance gadan bayan shi a rayuwar shi ita ce wanda zata kasance komai shi shine hatta da sakare bature shine yake cewa bayan kowana namiji wanda ya samu shahara a rayuwar shi idan ka leka zaka gani da kai wata babban mace wanda ita ce kashin bayan shi idan babu ita Allah bai kaddara mai ba ya samu mace ta gari ba to wannan mutumin ba abin da zai zamanto a rayuwar shi mi ubangiji ya sanya kalkashin hikimar wannan arman ya taskuru ilaiha idan kai arme idan ka samu nutsuwa wannan nutsuwar wanda za ta baka damar kai injazin wani abu a cikin rayuwarka ka aiwatar da abubuwa na azo a gani a rayuwarka to idan baka da nutsuwa a cikin gidanka wallahi tallahi baya yiwuwa ka samu nutsuwa a wurin tilas sai ka samu nutsuwa a cikin gida sannan idan ka huto za a samu nutsuwa a tare da kai idan kuma gidan ya kasance a rikice to wallahi a kullun zaka huto mutanen da kake mu'amala da su a rikice saboda ni saboda hikimar ta aure kai baka same ta ba shi sanya addini ya baka damar matukar kana iya yin adalci tsakanin su ka kara ta kan yi Allah datar da kai da samun nutsuwa idan ka kara ba a samu ba dan ce ba ka samu nutsuwa ba to a kara karawa ta kan yi Allah datar da kai da wanda za ta samu maka wannan nutsuwa ta wannan hikimar ta wannan aure Allah datar da mu Allah kara mana nutsuwa to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Khadija bayan mutuwar ta iya mutuwa kale ka ga gani bai yi tunanin ba ya nemi wata mace ba dan ta zauna tare da shi ba a wannan halin da ake ciki har zuwa lokacin da aka ce me yaya za a yi ka zauna manzo Allah babu aure mana ga abin kiyama nan wanda take ita ma mai shekaru ce wanda tana iya zama tare da kai ta zauna tare da ɗiyanka ka aure mana sauda a lokacin da aka mai hudiba aka neman mai auren sauda kuma aka aura mai ya auri sauda tun kafin ayi hijira daga Makka zuwa Madina sauda ita ce matar shi ta biyu amma tun lokacin da Khadija ta Allah yi mata cikawa manzo Allah bai taba tunanin wani aure ba kuma lokacin da yake tare da ita bai taba tunanin ba duk da halatta mai amma dai babu wani tunanin wata mace a tare da shi saboda ita Khadija ta kai matsayin mata guda 11 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura shi sai da bayan mutuwarta Aisha take cewa babu wata wanda nake bayyana kishina gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan ta kamar Khadija ka gani babu ita amma dai Khadija uwadiya ce Khadija ta yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine lokacin da Allah yi mata shi Allah yi mata mutuwa haka a shekara Allah yi wa babban shi mutuwa aka sanya wa wannan shekarar a bangaren malaman tsira suka sanya mata Amul Huzn shekara ta bukin ciki wanda suke tallafa mi suke ba shi kariya a cikin wannan addini na musulunci Allah ya musu cikawa a lokacin nan ne su Abu Jahl suka samu dama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iya azabobi suna zauwa yana sallah za a dauko mu aiwa ta dabba a dora ne a rasa kuma wanda zai ta yi yahudda mai wannan ma'aifa in ka isa ka kai ka hudda kaga abin da zai wakana sai Fatima take zauwa ta dauke mai ita kuma babu yanda aka iya da ita haka aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin mutunci a garin Makka amma dai Allah ya sa abin da yake ba wai dan baya iyawa bane ba akan su ba a'a ubangiji din ya jarrabi wayanda suke da imani na gaskiya da wayanda suke da imani na boki haka aka zamuna aka cutar aka yi hakuri kuma cutar wannan wallahi tallahi mutun kai taba tunanin wallahi akan wannan addini idan an cutar da shi wai an ci banza ko kuma a'a shi idan yayi hakuri akan cutar wanda yi wai haka kurum haka abin zai huce wallahi hakurinka akan cutar wanda aka yi maka sakamako ne ko sadaki ne na dai daga cikin matan hurulai duk lokacin da za a yi maka wani abu ya bakanta maka sawa'un a rayuwarka ta yau da gobe sawa'un akan wannan addinin naka ka tabbata ubangiji ya biya maka sadaki sakamakon wannan hakurin da kai na ɗaya daga cikin matan kurumi ka koma cikin alqur'ani mutanen da suke masu yawan bauta da mutanen da suke karanta alqur'ani da mutanen da suke yawaita azumi kai da duk wanda yake aikata wata bauta saka gani ubangiji ya mai labarin zai sanya shi gidan aljanna amma dai bayan an dora ayyukan shi akan sike duk lokacin da ka tafi gaban ubangijinka duk irin bautar da ka zo da ita to sa dora ayyukanka akan zikiri ayi maka hisabi idan ayyukanka sirrin jaya za a sanya ka gidan altinda amma dai duk wanda ya hakuri akan wata jarrabawa da ta same shi in wata irin jarrabawa ce an jarrabe ka akan rishi ma'ahinka ma'aikiyarka dan da kake so matarka wani abu na daga rayuwa ya kubce maka wani abu daga cikin abubuwan da kake samu baka same shi ba ka shiga cikin wata rayuwa mai kunci kai hakuri ka mai da al'amarin zuwa ga Allah to ka tabbata inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab lalle wanda yayi hakuri akan wata jarrabawa da ta same shi ya jajirce akan hakurin da yayi to ubangiji zai cika mai ladan shi ba tare da yayi mai hisabi ba cika maka ladan da za a yi shine za a sanya ka gidan aljanna ba tare da an yi maka wani hisabi ba shine wanda yake nuna maka irin tagomashi da ubangiji yayi wa duk wanda yayi hakuri akan wata jarrabawa da ta same shi a rayuwar shi ta nan duniya kuma shi kuma ladan hakuri yana samuwa ne inda sadamatul ula lokacin da abin ya same ka kai tsaye ka mayar wa Allah da al'amarin shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana lokacin da wata mata manzo Allah ya tarar da ita gindin kabari tana kuka Masa Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yake baiwa Allah ki hakuri mana akan wannan musibar da ta same ki tare shi shi yake cewa manzo Allah baka san ba abin da ya same ni ba ta ka san abin da ya same ni ta baka waki min wannan magana ba Masa Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huce ya kyale ta wayanda suke tawaka ta manzo Allah ɗan rakiya da manzo Allah suke ce mata kin san waye kike yi wannan magana ai manzon Allah ne sai ta tashi ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa ai manzo Allah ban san da kai bane ba yake ce maka to hakuri ana samun ladan shi ne lokacin da abin ya same ka kai tsaye ka mayar wa Allah al'amari ka san daga Allah ka san wannan rishin da ka samu dama haka ubangiji ya riga ya kaddara kuma sai wannan rishin sai ya zo wannan jarrabawar da ta same ka dama haka ubangiji ya riga ya rubuta sai ta same ka la mahalata ba ta kuskure maka ba ma asabaka lam yakul yukhti'uk wa ma akhta'aka lam yakul yusibuk duk abin da ya same ka dama ba a rigaye aka rubuta ba da zai kuskure maka ba haka abin da ya kuskure maka ba a rigaye aka rubuta ba da zaka same shi ba wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ajaban li amli mu'min al'ajabi da al'amaru mu'mini idan yarwa ta same shi sai ya gode wa Allah shine mafi alkhairi a gare shi shi kuma idan ka gode za ya kara maka wannan alƙawli ne ya maka la in shakartum la azidannakum yake cewa kuma idan wata cuta wani balaki wata fitina wata musiba ta same shi sai ya gode wa Allah ya mayar wa Allah al'amarin shi yake cewa kuma shine mafi al'amarin mafi alkhairin al'amarin shi shine yake bayyana mana inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab lokacin da musiba ta same ka ka hakura to ta tabbata Allah zai cika maka ladanka ba tare da ba yayi maka hisabi ba wannan shine al'amari na ubangiji shine dan take bayyana mana irin cutuwa da suka samu iya cutuwa a lokacin manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi amma dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen shi sun kasance mutane ne wanda suke da huska mutanen shi mutane ne wanda idan sun yi magana ana jin maganar su ana tsoron si ayi musu abinda zai bata musu rai dalilin haka suke kame kai wurin cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama albarkacin dan uwan shi dan ba abu da albarkacin babban shi albarkacin matar shi albarkacin dangantakar shi albarkacin kabilar shi yake cewa la yasilu ilayhi shay'un mimma yakra mimma yanalu ashabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu wanda zai cutar da shi na daga abinda yake cutar da sahabbai shi baya ba sa iyawa su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kace baya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yake cimma sahabban shi na daga jarrabawa na daga azaba dalilin wannan mutanen shi dalilin dangantakar shi dalilin babban shi dalilin matar shi fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da tura ta kai bango sahabbai suna cikin halin haulai manzo Allah bai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sai yake ce musu inna bi ardil habashati malikan lalle a garin habasha da kai wani sarki la yuslamu ahadun indahu ba a zalumtar wani talakan shi abun shi idan aka ce wani ya zo tuwa yana daukan mai gaskiya yana daukan mai haƙƙi ya bashi haƙƙin shi mara haƙƙi kuma ya sarrafa mai da haƙƙin shi yake cewa fa alhiqu bi biladihi ku tahi zuwa garin shi hatta yaj'alallahu lakum farajan wa huwa makhrajan har sai Allah ya sanya muku mafita ya sanya muku farash shine yalwa akan kumcin da kuke cikin shi sannan ya sanya muku mafita akan wannan azabar da ake yi muku a wannan garin kira wannan shine umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga sahabban shi kasancewa lokaci ya ja zan tsaya a nan sai ga Allah kai mu sati na gaba za mu yi kokarin mu ci gaba akan abinda hadisi ummi salma ya fata Allah shi tabbata a gare ta abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ba iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu muna tawassali ga wannan zama da muka yi Allah ya biya mana dukkan bukatunmu ya sanya albarka a ciki waɗanda suke fara addu'a muna fata Allah ya biya musu bukatunsu ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri'an albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga arziki na daga iyali na daga ilimi ya yi musu albarka اللهم لا تدع علينا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ريدا ولنا فيها صلاح الا قضيته وسرها لنا يا رب العالمين اللهم لا تدع علينا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ريدا ولنا فيها صلاح الا قضيته ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم لا مريد منا او غيرنا الا شفيته وعافيته فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا انك على كل شيء قدير اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من اوصانا بالدعاء اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من اوصانا بالدعاء اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من اوصانا بالدعاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سي ان الله كيم بسبي برانن لتين ina cewa zan yi wa malamai shawara akan littafin da ya kamata a mai gurbin shi da littafin umda to ina nan ina kirdalo ko ya kasance musan da littafin risala saboda karatun namu na umda ya rakazu ne akan masail da fiqo ne ita kuma babu wani abin da zan bi karanta a nan kusa duk da littafin yana da dan tauri kadan manya-manyan ɗalibai ilimi sun yi cancanta a ce sun wannan rakaza a shi amma dai ala'ai babu dai wani littafi a nan kusa-kusa wanda zan mu hararo mu zama 'yan gari a cikin fiqhu mu ma mu waye kamar ita risala inda indai za mu bi ta irin tsarin da muka bi umda to tabbas za mu waye iya wayewa a kan fiqhu to in ma ya kasance mun sanya risala ko kuma ya kasance mun sanya shama'ilul muhammadiyya ko kuma ashamalun nabawiyya na imamu tirmizi to in ba ya kasance kowace kowace ne tunda shi ma shama'il din yana karantar da mu halayya da shirye suwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya aka yi shi ma dai da kai wani abu na daga fiqh da kai wani abu na daga sirra ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai wani abu wanda zamu kyara rayuwar mu ta yau da gobe akwai wani abu wanda zai karantar da mu halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zamu saffanta da su kuma mu samu riba a duniyar mu ta rayuwar mu ta yau da gobe da ta gobe kiyama kuma hasali ma gashi nan muna karanta tarihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min babu aula mu koma mu karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zamantakewa da sahabban shi ko me ya karantar da su wanda ya kasance shi ne turba game da su wanda suka karantar da mu ma wanda idan muka rike zai kasance turba a gare mu har zuwa gobe kiyama kenan in ma ya kasance kowace kowannan dai shawara dai abinda ta tabbatar insha Allah kafin lokacin an yi ilani ga wanda suke da resources su za su gani insha Allah mutane da za su ci gaba da shi akan shi watan mu dai Allah ya mana jagora sai ya abubuwan da muke yi muna yi dan shi kuma ya sakanta mana da abin da muke yi da gidan aljanna